الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان. من أقولي مع الله سبحانه وتعالى wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatun littafin arba'unan nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, kamar wanda an ka saba a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle darasin mu daga inda ya dakata a satin da ya gabata. In ba mun mance ba, darasinmu da ya gabata shi ne darasi na ainihi 11, wanda za mu tashi a farkon darasi na 12 kenan a wannan darasin namu. Darasinmu na 11 ya dakata ne a ƙarshen hadisi na 28. Darasinmu na 12 a cikin wannan littafi zai fara ne da harfan hadisi na 29. Al-Imam an-Nawawi, Allah shi mishi rahama, kuma Allah shi saka mishi da mafificin alkhairi, yace al-hadithu at-tasi'u wal-ishrun, hadithi na 29, an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, wannan hadithin an karɓo shi daga Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya ƙara masa yadda. Qala, Mu'adh yace, qultu ya rasulallah, nace ya ma'aikin Allah, akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna, ka bani labari game da aikin da zai shigar da ni aljanna, wa yubaidni minan nar, kuma ya nisantar da ni daga wuta. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, laqad sa'alta an azimin, hakika ka yi tambaya game da al'amari mai girma, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, amma kuma shi wannan tambaya da kai mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙa ba. Ga amsa nan, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba Mu'adh, sai ce masa, ta'budullah, ka bauta ma Allah, la tushrik bihi shay'an, kada ka tara Allah da komi ga bauta, wa tuqimus salah, ka tsaida sallah, wa tu'tiyaz zakah, ka bayar da zakka, wata sumu Ramadan, ka azumci watan Ramadan, wata hujjal baita, ka ziyarci ɗakin Allah, idan Allah ya baka hali ka ziyarci ɗakin Allah. Thumma qala, sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, ala ala adulluka ala abwabil khairi, ko in yi maka dalili akan kohoyi na alkhairi, as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ce, was-sadaqatu tutbiqul khati'a, sadaka kuma tana bice kurakurai da zunubai, kama yutfi'ul ma'un nar, kama wada ruwa ka bice wuta, wutan nan ta mutu kamar ba ta hasa ta ba. wa salatul rajul sallar mutum fi jawfil layli a cikin cikin dare ma'ana cikin tsakar dare thumma tala sa'ana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakkaranci tatajaffa junubuhum 'anil madaji sasannin jikinsu suna nisanta daga wajen kwanciya kowa yana ne yana kwana amma su sun tashi dan su yi sallah sun tashi don su gana da Allah hatta balaga ya'malun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya tun daga warkunta har zuwa ƙarshe wurin ya'malun summa qala sana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ala ukhbiruka bi rasil amri ko in baka labari ga shugaba al'amari wa amudihi da jimshikin sa wa zurwatu sinamihi da tsololu wattozan sa qultu bala ya rasulallah mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu yace tabbas ina so ya ma'aikin Allah a bani labari qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ra'asul amri al-islamu abinda shugaba al'amari shine musulunci da zarar ka samu kanka musulmi to ka gode ma Allah duk baiwa da falala da budi Allah yayi maka wa abuduhu sala abinda ake mushikin al'amari shine sallah shesa take imaduddin jimshikin addini mana qama ha faqad aqama ad-din wanda biya tsaye da sallah hakika ya tsaye da addini wanda ya bata kuma ya rosa addinin sa amma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin da ke tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba ma'ana kafirai shine sallah haka baina rajul wa baina shirki wal kufr tarku as-salah tsakanin mutun da shirka da kafirci shine barin sallah wanda hadisin warko da hadisi na biyu duk imamu muslim ya rawaito shi ruwaya ce ta imamu muslim rahimahullahu ta'ala kaga kenan hadisi ko hadisai ne wayanda suke labi lahiya ba su da tangarda da haka ya ku bayin Allah akwai bukatar mu san haka cewa abinda ajjim shikin al'amari abinda ya shugaba al'amari shine sallah kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da mu'adh ibn jabal yace masa abinda ya shugaba al'amari wato shine musulunci da zarar Allah ta'ala ya azurta ka shiga cikin addinin musulunci to alhamdulillah ka samu cin nasara ka samu dacewa kana akan hanya madaukakiya abinda ake mushikin al'amari shine sallah wanda di ya barta to addinin sa yana da rangwame kwarai wazirwatu sinami aljihad abinda asololu wattozon al'amari shine jihadi yaki don bidayyar da Allah yaki don daukaka addinin Allah yaki don niyyar kalmar Allah ta zama ita amma daukakiya amma ba daukar makami a kashi bayin Allah ba wadanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba wannan ba jihadi bane summa qala sana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma mu'adhu ala ukhbiruka bi milaki dalika kullihi
ko in baka labari da abin da yake shine mamallakin wayannan duka
qultu bala ya rasulullah ma'ad ibn jabal radiyallahu an yace tabbas ina so a bani labari ya ma'aikin Allah fa khaza bi lisanihi wa qala sani bi rika harshen sa yace kufa alayka hadha ka kame wannan kufa alayka hadha kame wannan ma'ana ka kame harshen ka fa qultu ya nabi Allah mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace nice ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akazuna bima natakallamu bihi e mu ana kammuna da abinda muke yin magana da shi maganan ma in mun ya ana kama mu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace takilaka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka wanda kalma ce ta zagi amma ba na shari'a ba ya ma'azu ya kai ma'azu ma'ana mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai ma'azu wa hal yakufu an-nasa fi an-nari ba abin da yake jewa mutane a cikin wuta ala wujuhim na huskokinsu layin da suka dauka na huska aw qala ala manahirim ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce abinda suka dauka na laifi ta hanyar tukanin hancinsu mai ruwayar hadisi yana shakku to shakku ga marwayici mai da wani tasiri ma'ana bai illa ga ingancin hadisi illa asaida al-sinati sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kwace girbe girben halussan su abubuwan da suke wadi na maganganu rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi shi ya ruwaito wannan hadisi kuma wa qala hadithun hasanun sahihun Al-Imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun kamar wanda ya saba ya ku bayin Allah idan muka tsaya muka dibi wannan hadisi dibi na dura za mu ga cewa wannan hadisi yana tattare da ainihin fa'idoji masu yawa yana dauke da karantarwa mai girma fa'ida ta farko da muke samu a cikin wannan hadisi ita ce hirsu sahaba kwadayin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala al-ilmi akan ilimi saboda haka suke yawaita tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi ilimi da zarar Annabi ya ambaci wani abin da ba su fahimta ba to za su yi tambaya tambaya da za su yi saboda Annabi ya karantar da su ba tambaya ta ketare iyaka ba ba tambaya ta wuce wuri ba a'a tambaya ta saboda su gane wanda koyawa ba laifi bane idan ka ji malami yayi bayanin da baka fahimta ba ka nemi fahimta don ka gane baka da laifi yana daga cikin kwadayin ilimi ma fa'ida ta biyu da muke samu a wannan hadisi shine ulu himmati mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu daukakar himma ta mu'ad dan jabal Allah shi kara ma mu'ad yarda
lokacin da yayi tambaya game da wasu al'amura na duniya, shi bai yi tambaya ga al'amari na duniya ba, ba duniyar ya kaso ba, a'a. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lam yas'al an umuri dunya, mai tambaya ga al'amuran duniya ba, bal an umuri al-akhirah, yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya game da al'amura na gidan lahira. Aitu qal, sanda yace akabirni an amalin yudkhilni al-janna wa yubaiduni min an-nar, bani labarin aikin da zai sanya ni aljanna ya nisanta ni daga wuta, ba yayi tambaya akan hanyar da zai tara kuɗi ba, wanda idan mun tsaya mun lura yau rayuwarmu gaba ɗaya tana kewayo ne game da kuɗi. Ya za mu yi mu samu kuɗi? Ya za mu yi mu tara kuɗi? Ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram, mu dai samu wato ko ta halin ƙaƙa, diya da za a samu a samu shi ya shama al'umma yau ba ƙoƙarin sanin mina na makomarsu za ta amfana da shi ba. Wannan kuwa saboda shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da wani matsayi madaukaki, dan yana ɗaya daga cikin masana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma Annabi ya aika shi zuwa ƙasar Yemen ya zo ya kirayi mutane zuwa ga addinin Allah, kuma ya ba su fatawa ya yi musu hukunci. Allah shi yarda da Mu'adh ɗan Jabal, yana daga cikin masu fahimta masana fiqhu a cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu na uku wanda muke samu na fa'ida a cikin wannan hadisi shine isbatul jannati wan nar, tabbatuwar aljanna da kuma tabbatuwar wuta. Ma'anar wannan aljanna tana nan tabbace, haka wuta ma tana nan tabbace, kuma imani da suwa ɗaya ne daga cikin rukunnan imani guda shidda kamar wanda ya gabata. Wal yawmil akhir, a ranar lahiran nan akwai wuta kuma akwai aljanna, kuma wajibin mutum musulmi na ya yi imani da haka. Fa'ida ta hudu, kasancewa wato a shiga aljanna, wanda duk Allah ya azurta ya shiga aljanna, to Allah ya ne ya santa shi daga wuta. Duk wanda Allah ya yi ma wannan baiwa ta sa shi aljanna, to ya samu ne santa daga wuta. Da haka ya kai ɗan uwa musulmi ka yi buri ka zama mai fata na abinda zai kai ka gidan rahama, gidan aljanna ba gidan wuta ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a wasu hadisai mabambanta cewa wutawa an kewaye ta da kayan shawa, aljanna kuma an kewaye ta da abubuwa waɗanda rayuwa take kyama. Fa'ida ta biyar da muke samu a cikin wannan hadisi shine cewa hakika tambayar da shi Mu'adh ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya ce mai girma.
tambaya ce mai girma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hakika kai tambaya game da al'amari mai girma, amma kuma mai sauki ne ga wanda Allah ya sauke ma. Saboda dan adam da aljani kowa abinda amma tukar abinda yake guri da fata samun aljanna. Duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da rana ta ƙarshe, to yana kauna da fatar Allah ya mishi baiwa ya sa shi gidan rahama, gidan aljanna. Saboda haka wannan tambaya ce mai girma. Fa'ida ta shidda. Hakika wannan tambaya ko da take mai girma, amma kuma mai sauki ce ga wanda Allah ya sauke ma, kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani. Fa'ida ta bakwai da muke samu a wannan hadisi, annahu yanbaghi lil insan, wanda al'amari yake ya kamata ga mutum ɗan adam, ayyas Allah ta'ala taysir, ya roƙi Allah sauƙi ga addini ne da duniya ce. Saboda duk wanda bai samu Allah ya sauƙa mishi ba, ya sauƙe mai al'amura ne, to zai kasance cikin wahala da rayuwa ce da addini ne, duk sai ya zama cikin kunci. Fa'ida ta takwas, dhikru al-kanil islam al-khamsa, ambato rukunan musulunci guda biyar. Fi qawlihi, a cikin cewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta'budullaha la tushrik bihi shay'a, ka bauta ma Allah, kada ka tara Allah da komai ga bauta. Wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt, kaga wadanda abubuwa guda biyar wa daman su ne shikashikan musulunci. Sai gashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata masa waɗannan sharuɗa na musulunci. Saboda bayyuwa ga mutum ɗan adam ya bauta ma Allah ba tare da abinda ya shari'anta ba ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tunda shi ne mai iyar da saƙo. Fa'ida ta tara, hakika abinda an mafi ɗaukakar abubuwa masu muhimmanci, wanda an mafi ɗaukakar abubuwa na wajibi wurin bautar Allah, abinda an mafi ɗaukaka na wajibai shine bauta ma Allah shi kaɗai, ba tare da haɗa shi da wani ga bauta ba. Wanda wannan shi na muke karatu a cikin tauhidi, bauta ma Allah shi kaɗai, kada a haɗa shi da komai ga bauta. Wanda an samu tarin ayoyin Al-Qur'ani da hadisai masu yawa masu tabbatar da haka, masu tabbatar da cewa duk wanda ya bauta ma Allah shi kaɗai, bai tara shi da komai ga bauta ba, zai shiga aljanna. Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna, ka gani ko? Fa'ida ta goma a wannan hadisi, za mu gano falala ta babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin koyarwa, abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da shi. Tazowarsa da bayanin abinda bai kumshi ita ainihin tambayar ba, inda yake ce masa ala adullaka ala abwabil khair,
ba za ta bari in maka dalili ba kan koyin alkhairi wanda yana daga cikin dabi'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an samu muqata ta yi kira zuwa ga haka na ambaton wani abu zai raba wani abu saboda karantarwa sai ku Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa wato ainihi bayani na koyon alhairi haka akwai wani bawan Allah da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani matukin jirgin ruwa wanda yana daukar lokaci mai tsawo sana'a transportation na ruwa daukar mutane daga wannan nahiya zuwa waccar nafiya yana ganin idan dabbobi sun mutu ana jewa zuwa cikin ruwa wasu kan yi fitsari a ruwan da sauran abubuwan da ke gudana sai ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Annabi ya amsa masa bil bahari shi shani na tambayar da ake yi game da ruwa huwa tahuru ma'u ruwan gulbi masu tsarki ne alhillu maitatuhu abinda ya mutu cikin ruwa halal ne wanda ke rayuwa a cikin ruwan ba wanda yake rayuwa wajen ruwa ba kamar kiwaye kamar kajjuna kamar sauran duk wani abu mai rayuwa cikin ruwan idan ya mutu halal ne a dauka a ci amma dabbobinmu da ke rayuwa a sarari idan suka wada suka mutu a cikin ruwa ba a ci kaga shi abin da yake kokarin tambaya shi wannan matukin jirgin ruwa sanin hukuncin ruwa amma sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kara masa da wata fa'ida da bai ma tambaya ba fa'ida ta 11 da muke samu a wannan hadisi cewa hakika azumi garkuwa ne hakika azumi garkuwa ne kenan kamar wanda ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama yawma fi sabilillah duk wanda yayi azumi guda saboda Allah ba'adallahu wajahu Allah yana nesanta fuskarsa an-nar ga wuta sab'ina kharifa shekara 70 idan kai azumi kwara guda don Allah dan bi dai yarda Allah ba dan yana wajibi akan ka ba Allah zai nisanta huskarka da wuta shekara 70 aga azumi al'amari ne mai girma kuma azumi yana kare shawa idan baka samu halin yin aure ba baka samu dukiyar da zaka yi aure ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa alaihi bisaw ina umrinin sa yace wa yayi azumi fa innahu lahu wija matsayin ainihi garkuwa ne kariya ne zai kare shi daga motsawar shawarsa sai fa'ida ta 12 da muke samu a wannan hadisi anna sadaqata tutfi'u al-khati'a cewa ita sadaka tana fice zunubai ma'ana tana share su a cikin wannan akwai bayanin kwadaitarwa akan yin sadaka idan kai yawaita kurakurai ko kurakuranka suke yawa to ka yawaita sadaka hakika ita sadaka tana shaye waɗannan kurakuran amma shi yasa hakika Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a wani hadisi kullu mri'in kowane mutum fi zilli sadaqati yawmal qiyamah yana cikin inuwar sadakarsa a ranar alkiyama, ranar da babu wata inuwa a wannan rana sai inuwar al'arshin Ubangiji. Haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, sab'atun yudilluhum Allah, wasu mutane bakwai Allah yana yi musu inuwa, fi dhillihi, a cikin inuwarsa, yawma la dhilla illa dhillu, ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah, inuwar al'arshin Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara ambatar imamun adil, shugaba adili, shugaba da zai yi adalci, ba zai bambanta ba a tsakankanin waɗanda Allah ya bashi jagoranci, ba zai zaɓi wasu ba ya bar wasu. Ila an qal, har zuwa ga inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, da mutumin da yayi sadaka da wani abin yin sadaka ya boye wannan sadakar, hatta la ta'lama shimaluhu, har ya zama hannunsa nagu bai san ma tunfiqu yaminu, abinda hannunsa na dama ya diba ya basuwa ba. Kun gana bayani na mai nuna muhimmancin boye sadaka. In ka boye, to hakika yayi, kuma yayi kyau, saboda boyewar yayi kokarin bayyanawa. Idan ba bayyanawa za ta sanya wasu ba waɗanda ya kamata su yi sadakar ba sa yi, ya zama musu dalili akan su ma su dawo suna yin ainihi wato ita wannan sadaka. Sai kuma wani babi na man sanna sunnatan hasana, bala huwa ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama min ghairi an yankusa min uzurihim shay'a. To fa'ida ta 13 da muke samu a wannan hadisi, annal qadi'a, haqiqa zinibi da mutum yake aikatawa na kuskure, fiya shay'un min al-harara, akwai wani abu na zafi na kula a cikinsa, saboda ana azabtar da ɗan adam da wuta idan ya aikata sabo, idan ya aikata zunubi. Was-sadaqatu fiha shay'un min al-buruda, ita kuma sadaka akwai wani abu na sanyi cikinta. Saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamanta wannan da ruwa, an kwatanta sadaka da ruwa yadda suke kashe wuta, kamar wanda ruwa ke kashe wuta, haka ita ma sadaka tana ainihin karkare zunubai ga ɗan adam da ya ɗauka. Fa'ida ta 14, husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kyaukyawar koyi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan kake bi karantarwar manzon Allah za ka ga karantarwa ce mai kyau, kuma koyarwa ce wadda take babu ma irinta. Wa ma yakthuru ma yamurru alaina husnu ta'limihi, mai yawa abin da ke gittawa gare mu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyaukyawar karantarwarsa, tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Lianna husna ta'limihi min tamami tablighi, saboda kyaukyawar karantarwarsa yana da cikin cikar ida saban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka ya ambaci cewa tutfi'ul khabi'a
kama yusfi ulmaa annas kama wada ruwa suke kashe wuta dafi kenan bayin Allah akwai buƙatar mu san cewa yana da muhimmanci gare mu yin sadaka matsawar dai mun samu dama matsawar mun samu halin da zamu yi sadaka to akwai buƙatar mu yi ta tana da muhimmanci gare mu fa'ida ta 15 a wannan hadisi da muka karanta al-hafu ala salatin layl kwadaitarwa game da yin sallah cikin dare wa salatul rajul fi jawfil layl kaga kai sallah cikin dare lokacin da bayin Allah suke nan suna ta kwana kai kuma ka tashi kana sallah kana kokarin bidat gawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'ida ta 16 istidlalun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil qur'an ma anna al qur'an nazala alaihi annabi ya kawo dalili da al qur'ani tare da cewa shi aka saukar ma da al qur'ani lakin al qur'ana sai dai shi al-Qur'ani yustadallu bihi ana kawo dalili da shi li'anna kalam Allah ta'ala mukhliqun li kulli ahad wato maganar Allah tana wadatar da kowa saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta musu wannan aya ta al-Qur'ani tatajaffa junubuhum sashen jikinsu yana nisanta daga wajen kwanci ya nuna muhimmancin tashi a yi salla cikin dare akwai lada kwarai to fa'ida ta 17 wadda muke samu a cikin wannan hadisi shine falalar waɗancan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa sashen jikinsu yana nisantar wajen kwanci saboda suna shagaltuwa da tashi cikin dare su yi salla su yi addu'a su roƙi ubangijinsu suna masu jin tsoron azabar Allah suna masu ƙaunar samun rahmar Allah ga shi kowane dare sai ubangiji ya sauko a wannan sama ta kusa sama duniya kenan lokacin da dare ya kai sulusi yana tambaya ina mai bidan gawara a gawarta mishi ina mai neman kaza a bashi a lokacin da mafi yawa daga cikinmu kwana kawai muke yi fa'ida ta 18 wadda ake samu a wannan hadisi yana daga cikin fa'idodi na ayoyi waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo dalili da su ya kamata ga mutum ɗan adam ya kasance lokacin roƙon Allah ya zama yana mai jin tsoro yana mai fata yana tsoron azabar Allah yana fatan rahmar Allah yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu suna masu jin tsoro suna masu fatar samun rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suka ce to lokacin da mutuwa ta kusanta ɗan adam ana son ya rinjaye da janibin ɓangaren rahamar Allah ya rinjaye da ƙauna ta da fata ta da samun rahamar Allah amma san da yake nan to ya rinjaye da tsoron azabar Allah yana fatan rahamar Allah a lokacin da yake lahiya amma idan ya kamu da rashin lahiya amma ana gani ko shi yana zaton cewa ba zai tashi ba sai rinjaye da fatan samun rahmar Ubangiji subhanahu wataala. Yana daga cikin fa'idar waɗannan ayoyi waɗanda aka karanta a cikin hadisi cewa tatajaffa junubuhum har zuwa inda ayoyin suka ƙare, to shine hadisi mai bayani akan falalar ciyarwa daga abinda Allah ta'ala ya azurta bawa, ko kuma inda ayat da labarta mutum ya ciyar daga abinda Allah ya bashi na arziki, wurin da wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna diba su yi sadaka, suna diba su ciyar daga abinda muka azurta su. Fa'ida ta 20 wadda muke samu a cikin wannan hadisi wato shine yana daga cikin fa'idodin da muka sama cikin wannan hadisi cewa abinda shugaban al'amari al'amurra abinda ajjagora daga ciki wato shine al'amarin duniya da lahira abinda shugaba shine musulunci. Da zarar bawa ya samu Allah ya yi shi musulmi, to hakika ya gode ma Allah duk baiwa Allah ta'ala ya yi mishi ita. Fa'ida ta 21 mun same ta cikin wannan hadisi, tana bayanin cewa hakika sallah yamshikin addini ta, to kuma shi gimshiki abu bai tsayuwa sai da gimshiki, hatta gidajenmu da muke ginawa sai mun yi filoli waɗanda za su tallabe ɗakunanmu daga riftawa ko rugujewa. Don haka sallah matsayin gimshiki take na addini. Fa'ida ta 22 a wannan hadisi, hakika jihadi shi a tsololuwar al'amari a cikin musulunci, amma jihadi yana da tsari ga musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai tafi wurin yaƙi ba tare da sahabbansa kwace sai an yi rijistar ɗin duk wani mayaƙi da za a tafi tare da shi. Wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ya zo don a rubuta sunansa cikin mayaƙa, yana ɗan shekara 14 lokacin da aka bincika bai fara gashin hamata ba, sai aka in rijistarsa cikin mayaƙa. Lokacin da shekara ta sake dawowa za a yi yakin Handaf, sai sake dawowa don a rubuta shi cikin jerin mayaƙa. Lokacin da aka ga ya yi gashin hamata, alamun ya balaga kenan, ya kai ɗan shekara 15, don waccan shekarar da ya zo yana ɗan 14 ba a sa shi ba. Shekara mai dawowa ya kai ɗan shekara 15, sai aka yi rijistarsa aka tafi da shi wurin yaƙi. Ba kamar wanda wasu ke gani ba, yaƙi a ɗauki makamai kawai a je a kashe mutane, musulunci bai kira zuwa ga wannan ba. Hatta ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in ma aka kama fursunonin yaƙi, dukkan wanda bai balaga ba, ba a kashe shi. To wannan ɗaukar makami, mutum ya zo ya kashe mutane, ya ƙona gidajensu, ya yanka da yankawa, wannan ba addini ba ne. Musulunci bai kira zuwa ga haka ba. Musulunci idan za a je yaƙi, to sai an tsara jerin sunayen mayaƙa, kuma an tafi da listinsu. Bai mayuwa a tafi da kai wurin yaƙi ba tare da an riga an yi rijistarin ɗinka ba, bai yiwa sam. fa'ida ta 23 annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace anna milaka hadha kulla abinda amma mallakin wannan duka kafin lisan shine kame harshe wanda yau ahalissa mu ba mu kame su ba da aka same mu sahiya da marece muna cin namar yan uwan mu wanda Allah ta'ala ma ya tsoratar da mu cewa ayyuhibbu ahadukum ayya kula lama akhihi maitan fakarintumu kuna kyamar wannan a ce ga dan uwanka ya rasu ka sa wuka ka ibi nama ka ci ba za ka iya ba kabe harshe yana da muhimmanci sosai ya ku bayin Allah fa'ida ta 24 duk dai tana magana ne akan hadarin harshe na mutum dan adam irin abin da yake kasancewa ga mutum dan adam na abin da yake yin magana ta wata kalma da zai faɗi ta husata Allah bai kula da ya faɗe ta ba sai ta kada shi a gidan wuta tsawon shekara 70 kuma shi san bai kula da ya faɗi wannan ba ya yi magana ƴan magana ƴan kaɗan kamar wanda wani ya rantse da Allah cewa Allah ba zai gafarta ma wani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani na karantsuwa da Allah cewa Allah ba zai gafarta ma wani ba to Allah ya gafarta ma wanda kace ba za a gafarta ma ba na gafarta masa kuma kai kuma na bata aikinka to wannan kenan fa'ida ta 25 wanda muke samu a cikin wannan hadisi shine koyarwa ta hanyar magana ko ta hanyar aiki lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana koyar da mu'azu sai ya bin practical ya rika harshen sa akaza bil lisani yayi aikace kenan bai bar shi matsayin theory kawai ba a sai da ya karantar da shi aikace ya nuna harshen kuma ya kama ya rike cewa kuffa alaika hadha ka rike wannan fa'ida ta 26 da muke samu a wannan hadisi haƙiƙa sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wani abu na rikici ba zai musu saura ba a cikin zukata ko wani abu wanda yake na rabkana ne sannan su kama bakinsu su yi shiru a'a za su san bayani idan ba su fahimci abu ba to za su ainihi wato tambaya dukkan wanda bai yi tambaya akan abin da bai sani ba to kenan ya bar kansu cikin rikici da kuma rafkana to su babu wannan gare su fa'ida ta 27 wanda muke samu a wannan hadisi shine jawazu itlaqil qaul halacin sakin magana alladhi la yaqsidu bihi alladhi la yaqsad wanda ba shi yake nihi ba kawai abu amma ba shi kake nihi ba kawai ya zo da maganar ne ko kuma maganar ne ta zo akan harshe amma kai ba kai niyya ba dan haka dai maganar sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace takilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai mu'azu wannan wata kalma ce mai kama da addu'a amma tana gudana akan halitta ba a yi ba a nihin komai da ita kamar dai wani abu ne da zaka ce mu kaiwa ne nissa kai yi ka ba ya kai mu'azu mahaifiyarka ta yi wabinka kamar an haife ka bari baka kai lokacin haihuwa ba to sai fa'ida ta 28 wanda muke samu a wannan hadisi haƙiƙa ƴan wuta Allah tsare mu da suwa suna kasancewa a cikin wutar nan akan fuskokinsu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa hal yakubbun nasa bin nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaida alsinatin
akan jasu giririri a jasu ga huskokin su har a kada su cikin gidan wuta galiban haka ake musu
to fa'ida ta 29 tsoratarwa
daga sakin harshe
hakika Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut
duk wanda ya bada gaskiya ga Allah da rana ta karshe ya waje alkhairi ko ya kama bakin sa fa'ida ta 30 shine mutun yayi hasashe abinda aka zo da shi a hadisi na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ala wujuhihim ana kada su ne ta abin da ya shahi huskokin su su yan wuta Allah tsare mu da su kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala nazaran lil waqti wannan hadisi da muka karanta na 29 da fa'idodin da yake dauke da su wannan darasin namu na 12 zai kammala muna roƙon Allah yayi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama da mu daye da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk